saboda waƙan an faɗakar akai an kuma yi nasiha akai duk wani mai hankali ya kamata ya ji music@sounds.com.
Salima yanzu kin ga yadda duniya ta mai diki, shi yasa aka ce soyayya ta kuɗi ba soyayya bace, soyayya tsakani da Allah ita ce soyayya. Sarana dani da Salima mun dawo daga shopping muka dawo, sai ta ce min zan gwazo ba ni kudi zan yi anko da dinki zan yi kitso in je biki anan take. Sai na ɗauko 50,000 sai na ce ungo Salima je ki dukkan bukata, sai ta ce min zan go wannan bai isa ta don akwai ƙandi na ma sun ce ni zan yi musu nan na ɗauko garin 50,000 sai na bata. Amana ta Salima amata a da'ina da naira a yanzu ba ni da naira. Thank you.
zuba ni da kosisi na ji wurin Salima ta wulakanta ni yanzu ya zan yi da rayuwata ashe haka ƴan mata suke
Salima
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 Salima